This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Ana kyautata zaton wani manzon Amurka zai gana da Prime Minister Isra'ila yau Alhamis din nan. Yayin da ake ta kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da kungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon. Yau Alhamis rundunar sojan Ukraine ta ce sojojin Russia sun kaddamar da harin makami mai linzami mai tashi daga wata nahiya zuwa wata a kan Ukraine. Sannan za ku ji cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwa a ƙasar Philippines ya haura zuwa 12.
Bayan labaran duniya za ku ji cewa masu fafutukar kawar da mulkin mallaka daga wasu ƙasashen Afirka suna gudanar da wani taro a jamhuriyar Nijar da zummar ƙarfafawa gwiwa ga ƙasashen AES a fafutukar samun cikakken 'yancin kai.
Afirka ta fara tashi tsaye nan ta kare kanta, kuma hanyar da waɗannan ƙasashen uku suka ɗauka ita ce hanya mafi dacewa.
A Najeriya ana ci gaba da martani kan matakin gwamnatin jihar Niger na dakatar da wani malamin addinin musulunci daga yin wa'azi bisa zargin koyar da aƙidun Boko Haram. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki, haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan kun wuni lafiya. Ana kyautata zaton wani manzon Amurka zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau Alhamis din nan, yayin da ake ta kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da kungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon. Manzon musamman Amos Hochstein ya bayyana cewa ana samun ci gaba kan abin da ya kira tattaunawa mai ma'ana a wannan makon da jami'an gwamnatin Lebanon, ci har da kakakin majalisar dokoki Nabi Berri wanda aminin kungiyar ta Hezbollah ne kuma mai tsaya mata. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da ɗaukar matakan soji wanda Prime Minister Netanyahu ya ce ana yi ne da zumar tura mayakan Hezbollah can baya daga kan iyakar kudancin Lebanon, inda ba za su iya yin barazana ga arewacin Isra'ila ba. Yau Alhamis rundunar sojan Ukraine ta ce sojojin Russia sun kaddamar da harin makami mai linzami mai tashi daga wata nahiya zuwa wata a kan Ukraine, wanda idan aka tabbatar da faruwan hakan zai zama karon na farko tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine a farkon shekarar 2022. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce an kaddamar da harin ne daga yankin Astrakhan na ƙasar Russia, kuma wani bangare ne na wani gawurtaccen hari wanda ya hada da makami mai linzami samfurin hypersonic mai gudun tsiya da wasu nau'ukan makamai masu linzami. Nan take dai Russia bata ce komai kan wannan ikirari na Ukraine ba. Girki makamin ICBM mai cin dogon zango din da Russia ta yi wanda yake iya ɗaukar makamin nukiliya na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Amurka da Burtaniya suka amince ma Ukraine ta yi amfani da makami mai linzami mai cin dogon zango wajen kai hare-haren cikin Russia. A halin da ake ciki kuma, ana kyautata zaton sakataren tsaron Burtaniya John Haley zai fuskanci tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin Burtaniya a yau Alhamis din nan kan wasu rahotannin kafafen labarai da ke nuna cewa Ukraine ta yi amfani da wasu gawurtattun makamai masu linzami da Burtaniya ta bata wajen kai hare-haren cikin ƙasar Russia a karo na farko a jiya Laraba. Haley zai bayyana gaban kwamitin majalisa kan harkokin tsaro a yau Alhamis, amma dama an shirya zaman sauraron ne kafin harin na jiya Laraba. Gwamnatocin Burtaniya da Ukraine sun ƙi tabbatarwa ko ƙaryata rahotannin da ke cewa sojojin Ukraine sun harba wani samfuri na makamai masu linzami har wajen 10 kan wasu wurare a Mariono, wani ƙauye da ke yankin Kursk na kan iyaka a Russia.
To an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan, ‘yan gwagwarmaya masu adawa da manufofin ‘yan mulkin mallaka daga wasu ƙasashen nahiyar Afirka suna gudanar da wani taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar tare da zimmar ƙarfafa gwiwa ga ƙasashen Nijar da Mali da Burkina Faso a fafutukar samun cikakken ‘yancin kai. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dambarwar siyasa ke ƙara yin ƙamari a ƙasar Mali, inda sojojin da ke mulki suka tsige Prime Minister Shogel Maiga daga mukaminsa tare da rusa gwamnatin da yake jagoranta, bayan da ya zarge su da yin gaban kansu da kuma saba alkawarin mayar da ƙasar kan mulkin demokuraɗiyya. Wakilin mu a Yamai, Sule Mumuni Barma, na ɗauke da ƙarin bayani.
Shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago da na jam'iyyun siyasa da jami'an fafutuka masu yaƙi da aƙidar mulkin mallaka daga ƙasashen Afirka, Asiya da na kudancin Amurka ne ke halartar wannan taro da ke hangen haɗa kan al'ummomin yankin IOS tare da basu goyon baya. A gwagwarmayar da ƙasashen suka ƙaddamar da zummar ƙwatar da cikakken 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka.
Qui aurait pu imaginer que Niamey serait en mesure d'organiser.
Shugaban jam'iyyar 'yancin Afirka Abdurrahman Umaru na cewa, waye tsammanin birnin Niamey na iya shirya irin wannan haduwa ta ƙasa da ƙasa don yin Allah wadai da aƙidar mulkin mallaka? Waye taɓa tunani ko a mafarki shugabanninmu za su jagoranci ko su halarci taron yaƙi da manufofin 'yan mulkin mallaka? Gashi nan abin ya yiwu a dalilin zuwan janar Chani da abokansa na CNSP kan karkar mulki.
Du général de brigade Abdurrahman Chani et ses frères d'armes du CNSP.
Taron na da manufar farfado da yunkurin daɗaɗɗen gurin nan na dunƙulewar nahiyar Afirka, amma a ƙarƙashin turbar cikakken 'yancin kai. Fitaccen ɗan siyasa Mamman Sani Adamu shi ne shugaban kwamitin tsare-tsare.
Afirka ta fara tashi tsaye nan ta kare kanta, kuma hanyar da waɗannan ƙasashen uku suka ɗauka ita ce hanya mafi dacewa in ana son a cimma buƙata na ganin Afirka ta ɗumke, amma bisa tafarki na 'yanci.
Shugaban sakatariyar jam'iyyar Pan-Africanism Today Jones na wakiltar Afirka ta Kudu a wannan haɗuwa.
On the 15th of November, we commemorated with revulsion.
Yace a ranar 15 ga watan nan na Nuwamba mun yi biki cikin yanayin ɓacin rai don tunawa da zagayewar ranar cika shekaru 114 da ƙasashen mulkin mallaka suka haɗu a Turai da kuma taron Berlin na 1994 a ci gaba da karkasa arzikin Afirka da al'ummominta domin kansu. Yau shekaru 114 bayan haka mun haɗu a nan Yamai domin haɗa kai da Mali, Burkina Faso da Niger.
With the people of Mali, Burkina Faso, and of course Niger.
Taron wanda ke kammala a wannan Alhamis 21 ga watan Nuwamba zai fitar da sanarwar da aka ayyana a matsayin sanarwar zaman birnin Yamai.
Irin yanda aka saba gani da kasashen Yamma ba su bari wato kasashen da suke son su samu ƴanci. Duwan sabon salo dai na kawo zagon ƙasa ga irin yunkurin da ake yi. Ya yi kamata a fuskance shi. Ya yi kamata a fa'inci abubuwan nan.
Wannan yunkuri na lalubo hanyoyin ceto Afirka daga ƙangin mulkin mallaka na wakana a wani lokacin da rikicin siyasa ya kunno kai a Mali, inda saɓanin ra'ayi tsakanin sojojin da ke mulki da Prime Minister Shogel Maiga ya yi sanadin tsige shi daga mukaminsa tare da rusa majalisar ministocinsa. Tuni aka maye gurbinsa da tsohon ministan cigaban karkara Kanal Abdullahi Maiga. Tsohon Prime Minister na zargin Janar Asimi Goita da mukarrabansa da yin gaban kansu wajen jan ragamar mulki a wani lokacin da ya kamata su shirya zaben demokuraɗiyya kamar yadda aka yi alkawali a shekarar 2022. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da cigaban labaran duniya.
Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sunan da daddan na hannun damarsa da Republican a majalisar wakilai Matt Gaetz don zama Attorney General na Amurka. Kamar dai yadda wakiliyar muryar Amurka Catherine Gibson ta bayyana, Gaetz, wanda sananne ne a majalisar wakilan Amurka ta Capitol, zai fuskanci matakan tantancewa masu tsauri. Ralph Norman, wani dan Republican a majalisar wakilai, ya ce,
"He is street smart. He's got the legal background.
Gaetz mutum ne mai matukar azanci, yana da kwarewa ta fuskar shari'a, bai fargabar ɗaukar kasada, ya yi mashahuran abubuwa a majalisar wakilai. Kwamitin majalisar wakilai kan bin ka'ida na binciken Gates kan wasu manyan laifuka daban-daban da ake zarginsa da aikatawa. Gates dai ya karyata zarge-zargen, to amma har yanzu akwai wasu 'yan majalisa da dama da ke nuna shakku kan cancantarsa wajen jagorantar ma'aikatar shari'a. Shi kuwa Sanata Chris Coon ɗan jam'iyyar Democrat cewa ya yi.
Congressman Gates, who I do not know personally, certainly has a reputation as a fierce advocate for President Trump.
Ya ce dan majalisar wakilai Gates, wanda ban san shi sosai ba, la shakka babban aminin shugaba Trump ne, to amma kuma ya kasance wanda ke fuskantar wasu zarge-zarge masu tushe na aikata wasu manyan laifuka masu tsanani. Daga ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu sanadiyar mahaukaciyar guguwa mai tafa da ruwa wadda ake wa lakabi da Manny a ƙasar Philippines ya haura zuwa 12 a cewar hukumar kai ɗaukin gaggawa ta ƙasar a yau Alhamis ɗin nan, a daidai lokacin da ambaliyar kuma ta ɗallafa. Guguwar ta Manny ta nitsar da ƙauyuka, ta kuma ruguza wasu gine-gine marasa ƙarfi a wannan ƙasa mai yawan ƙananan tsibirai a tsawon makon da ya gabata, inda ta kora iska mai gudun kilomita 185 a sa'a guda. Ƙarshen labarin duniyar kenan.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Malamai da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya sun fara mai da martani kan matakin da gwamnatin jihar Niger da ke arewacin ƙasar ta ɗauka na dakatar da wani malamin addinin Musulunci daga gudanar da wa'azi tare kuma da rufe makarantarsa. Gwamnatin ta ce ta ɗauki matakin na dakatar da Malam Muhammad bin Muhammad daga wa'azi ne bisa zarginsa da yaɗa manufofi irin na ƙungiyar Boko Haram da kuma yunƙurin tunzura jama'a da tada tarzoma. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
A 'yan kwanakin nan dai wa'azin na wannan malami ya karaɗe kafafen sadarwa na zamani, wato social media, da a cikin karatun yake amfani da wasu kalmomi masu tada hankali a kan wasu malaman addinin Musulunci a Najeriya.
Kaga Albani marigayi na Najeriya, in ka bi shi wuta za ka yi, Shah Jafar in ka bi shi wuta za ka yi, rijiyar lemu in ka bi shi za ku shiga rijiyar jahannama, wallahi tallahi.
Dr. Umar Faruk Abdullahi shine babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger, ya ce irin wannan kalamai da kuma da'awarsa na cewa yin zaben demokuraɗiyya haramun ne a addinin Musulunci yasa gwamnatin jihar Niger ta yanke hukuncin taka masa burki domin gudun ta da husuma a tsakanin al'umma.
Kuma dukkan ƙungiyoyin addinin nan babu wanda ya alakantar da kansa da su. Aqida shi ya bayyana, aqida Boko Haram gare shi. Domin wannan ita ce da'awar Boko Haram, so ita da kowane malami ban ba su ba.
Masu kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya dai sun ce duk da yake sun goyi bayan matakin gwamnatin jihar Niger akan matakin dakatar da wannan malami daga yin wa'azi, amma za su sanya idanu akan kare masa haƙƙi a matsayinsa na ɗan adam. Comrade Abubakar Usman shine shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger, ya ce kalaman da malamin ke amfani da su za su iya kawo wata fitinar.
Wa'annan abubuwa da ya bituro da su a ciki, idan an bar sa babu bincike a ciki, zai saka mutane cikin hatsari ba kaɗan ba. Kuma duk abin da ake yi mu kanmu masu kare haƙƙin bil'adama, idan yau babu security, babu yanda za mu yi mu kare ma mutane haƙƙin jama'a. Saboda me? Saboda kowa ta kansa yake yi. A yi bincike don a tabbatar da abin da yake yaɗawan gaskiya ce ko ƙarya ce. Idan ba gaskiya ba ce, to kaga a nan ne mu za mu kare masa haƙƙin shi, kuma za mu ci gaba da bibiya mu tabbatar da cewa haƙƙinsa da Allah ya yi masa na ɗan adam ba a take masa ba.
Su ma dai ɓangaren malamai masu wa'azi sun ce sun goyi bayan matakin gwamnatin jihar Niger akan wannan malami. Sai dai Sheikh Nasiru Hamza, ɗaya daga cikin malamai masu wa'azi a Najeriya, ya ce gwamnatin jihar Niger ta ɗan rago wani abu kafin a kai ga ɗaukar wannan mataki ga malamin.
ya kamata ne duk mai irin wannan ra'ayi a zo da shi a gaban malamai. Kamar yadda suka ce sun zo da shi a gaban malamai, to ya kamata a lokacin duka sauran kafafe na yaɗa labarai suna wurin. A ji irin tambayoyin da za a yi mai, kuma a ji irin ansoshin da za a bayar, duniya ta san cewa ga matakin da aka ɗauka kuma ga dalilan da yasa aka ɗauke su.
A zantawarsa da manema labarai, Malam Muhammad bin Muhammad ya ce ba shi yaɗa manufofi irin na ƙungiyar Boko Haram, domin kuwa shi ma ya yi karatun Boko.
Ba ga wanda ya ce mun ce Boko kaza kaza sai ya kama ka kasu. Muryar gidan mu Boko halal. Ni da gani masun sun ke da shi a ibi. To ga ƙarshe kenan. To mutanen gari ne watalla suna jin abin da suka daɗe basu ji ba. Na cewa ga wani kafirci shirka kowa yana yi a mai da shi noma. To kuma a ji wani ya fito ya ce kuma wannan shirka ne ba dai ban dole.
Kamar me da muke
kamar zabe. Shi ne demokradiyyar aikace haramun ne. Domin ɗaukan haƙƙin Allah ne ka ba bayin Allah.
A baya dai gwamnatin jihar Niger ta ɗauki irin wannan mataki na dakatar da Sheikh Ahmad Murshid daga yin wa'azi a ƙaramar hukumar Bidda saboda zargin ƙoƙarin tayar da hankalin jama'a. Haka zalika a shekara ta 2009 gwamnatin jihar Niger ta kori Sheikh Bashir Ahmad tare da magoya bayansa su kimanin 300,000 daga wani gari da suka kafa mai suna Darul Islam a ƙaramar hukumar Makwa saboda dalilai na bijirewa gwamnati da kuma yada wasu aƙidu da suka ce sun yi kama da na ƙungiyar Boko Haram. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ware ranakun 18 zuwa 24 ga watan Nuwamba a matsayin ranaku ko kuma satin wayar da kan jama'a game da AMR ko antimicrobial resistance, wato yadda cutuka suke bijirewa magunguna, wanda ya samo asali tun a shekarar 2015. Wayar da kan yakan karfafa wa mutane amfani da magunguna yadda ya kamata kuma bisa shawarar likita, da kuma wayar da kai don daukar matakan kariya daga cututtuka. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, mun yi muhimman bayanai akan wannan batu na AMR da kuma hadarinsa da ma yadda yake shafar mutane, dabbobi da kuma muhalli. To a yau ma muna tare ne da shugaban asibitin dabbobi na jihar Sokoto Dr. Lawal Bello Yahaya don jin shin akwai yiwuwar cututtukan da ke kama dabbobi su bijirewa magunguna. Likita gare ka.
Wannan abu ne wanda yake da sauki a samu saboda abubuwa ne wanda mu ke kawo su da kanmu. Yanzu duk makiyayin da ke sani ko dai shi likitan kanshi ne da kanshi ya san cuta ko kuma ya ga alamun cuta zai yi magani da abin da ya ga ya hidacewa gare shi shi amfani da shi, wanda ko da zai yi maganin ko ba zai yi magani ba. Sannan na biyu, makiyaya masu dabbobi sukan ji nauyi na a ce sun rasa wani abu daga cikin dukiyarsu na dabbobin da suke kiwo, so sukan yi kokari na koda yaushe a yi amfani da su antimicrobials ko kuma antibiotics na ganin cewa an samu riba da wuri-wuri. Akan yi amfani da wasu waɗannan antibiotics ɗin waɗanda ke ga ba za su bari wasu cututtuka waɗanda ba su riga suka bayyana a jikin dabba ba su fito ma, so sai waɗannan antibiotics ɗin su kashe su. Sannan akan samu wani lokaci sukan ƙara kauri na bututun da ke ɗauka abinci daga baki zuwa ciki zuwa abin da ya shafi duburarsu. Wannan kauri da yake karawa za a kara samu na waɗannan jiki ya kara tsotsa na ainihin abincin da aka narkar. So shi yasa kika ganin cewa ko da yaushe su makiyaya ko kuma masu kiwon dabbobi na gonaki ko kuma na gidaje suke amfani da waɗannan antibiotics ɗin. So sai a samu abin da ake kira resistance, saboda an daɗe ana amfani da shi daga lokacin lokacin da kila aka sau waɗannan dabbobin har lokacin da za a rabu da su. So jikin na dabbobin ya riga ya saba da wannan maganin. Su kuma ƙwayan halittun ko ƙwayan cututtuka da ke kawo cuta su ma sun saba da waɗannan maganin. Lokacin da mutane za su yi amfani da waɗannan su dabbobin ko byproducts ko abin da suke samarwa na ci, za ki ga cewa mutane sun kamu da wannan, suna iya samu waɗannan ƙwayan halittun sun ci ko kuma sun sha waɗanda daga baya su ma za su bijire ma magani. Wato antibiotics ɗin ana amfani da su ne waɗanda subtherapeutic doses ake amfani da su, wato yawan da ba shi ake amfani da shi ba lokacin da ciwo ya bayyana. To yana ana amfani da su haka nan ƙwayan halittun za su ganshi jikin su zai taba shi sai ya zanna cewa bai kashe ƙwayan halittun ba. Su ma ƙwayan halittun suna da wayo na cewa to mun ga wannan ya dan yi muna lahani, saboda haka yanzu za mu samar da wani kilan kwalha a jikinsu ko kuma wani kariya ko wata riga a jikinsu wadda wannan maganin ba zai yi tasiri gare su ba lokacin da za su ganin shi a gaba. So ke ga in an ka samar da ƙwayoyin halittu da suka bijirewa magani a jikin dabbobi, to zai yi su ma su tashi daga dabbobin kuma su kai ga mutane kuma a yi ta samun wannan bijirewa ta ƙwayoyin halittu. A takaice akan samu bijirewa na ƙwayoyin halittu a jikin dabbobi sosai da sosai.
To likita, menene bambancin booster da makiyaya suke ba wa dabbobi da kuma waɗannan antibiotics din?
Wato booster wani sinadari ne da ake haɗawa a ba dabba saboda ta ƙara girma ko ta ƙara lafiya a jikinta. Waɗannan abubuwa da ake sa ciki suna taimakawa wajen jiki shi haɓaka, jiki ya ƙara kyau ko kuma jiki ya ƙara girma. Ba su da alaƙa da antibiotics, sai dai su kamfanin da ke samar da waɗannan sinadaran wasu daga cikinsu suna amfani da shi wannan antibiotic ɗin wanda ya saba ma doka, ya saba ma dokoki na samar da magani wanda zaka faɗi duk abin da ka sa cikin wani sinadari da kake samarwa. So amma za ki ga cewa ba su faɗi, ba za a rubuta ba kwaro-kwaro cewa gashi na an sa antibiotic ɗin, amma kamar yadda mai sayarwa zai je ya sau, ba zai sau su a matsayin magunguna waɗanda ke kashe cuta ba, amma za a bada su a matsayin magunguna waɗanda za su ƙara ma jikin dabba girma. Wasu ma daga cikin masu kamfanin abinci za ki ga cewa sun rubuta kwaro-kwaro cewa akwai antibiotic ciki, wanda ke ga sun yi promoting wannan antimicrobial resistance. So amma dai booster ba antibiotic ba ne, kuma ba amfani da shi a matsayin antibiotic, sai dai masu amfani da shi ɗin zai yi suna amfani da shi a matsayin sun sani, wasu kuma suna amfani da shi a matsayin ba su sani ba. Wasu kamfuna suna sawa, wasu kamfuna ba su sawa. Ya kamata hukumomi ko masu ruwa da tsaki waɗanda ke kula da yadda ake haɗa ƙwayoyin magungunan da ake ba dabbobi ko kuma sinadarai da ake ba dabbobi na ƙarin girma, su tabbatar da cewa babu wannan antibiotic da ake amfani da shi.
To likita, shin tsawon wani lokaci magani yake ɗauka a jikin dabbobi kafin ya fita, wato abin da ake kira da withdrawal period?
Magani wanda ya shahi su waɗanda ke maganin ƙwayoyin cuta, kowane akwai lokaci da yake zama a jikin dabba kafin a tabbatar da cewa babu shi. To za ki ga cewa wani magani idan aka ba da shi za a ce zai yi sati uku cikin jikin dabba, wani za a ce zai yi sati hudu a cikin madara, wani za a ce zai yi sati uku a cikin kashi, wani za a ce zai yi sati uku a cikin fitsarin dabba. Wanda mahiya waɗanda ana kiransu long acting, waɗanda suke daɗewa a jikin dabba. Akwai kuma waɗanda ake ce ma short acting, waɗanda ba za su daɗe a jikin dabba ba, wasu za su yi kwana uku, wasu sati ɗaya. Sannan yana ɓata quality ko inganci na nama ko kuma inganci na abubuwan da ake samu daga jikin dabba, wanda kuma waɗanda ba antibiotic ɗin ba ko kuma waɗanda ba magani ne ba, magunguna ne na cututtuka ba, su ma akan samu su daɗe a cikin jikin dabba, wanda in mutum ya ci ba zai samu wata matsala ba ko wata illa, amma ya ɓata ainihin inganci na nama ko kuma madara ko abin da ya kama da haka. Waɗannan magungunan wasu za ka gane lokacin da aka yi amfani da su, ga kasashen da suka ci gaba inda ake diba nama da inda ake karban madara zaki ga a tanki-tanki ake zuwa dibi madara daga gonaki duk wanda aka samu gonar shi tana da wannan antibiotic ciki wanda dabbar da aka yi amfani da antibiotic ba za a ci gaba da tsatsatta ba kan mutane su sha su samu illa na wannan maganin da yake da saura a jikinta so amma ke ga munan a Afirka ba a cika ba da wannan kulawar ba amma mutane su tabbatar da duk dabbar da aka yi ma allura ko kuma aka bata wani magani in kaji ne in dai an ba su waɗannan antibiotics din so a tabbatar da cewa a diba kwana nawa aka ce za su yi a jikin dabba kafin a yi amfani da ita wanda ya yi observe waɗannan kwanakin su ana yi amfani da ita dabba so ba a ci gaba ɗaya kwata-kwata ba a ba da antibiotic ba amma ana ba bayarwa amma sai an tabbatar da idan an bayar ba za a yi amfani da naman dabba ba ko madararta ko wani abu da take fitarwa a jikinta sai an tabbatar da ta wannan maganin ya fita jikinta kwata-kwata sannan a yi amfani da shi withdrawal period za ka ga cewa mutane ba su cika yadda ma da akwai shi ba amma dai a kimiyyance akwai abin da muke kira withdrawal period shi yasa asibitocinmu na nan cikin garin Sokoto mafi yawa in lokaci yayi da aka fi amfani da dabbobi kamar lokacin sallah lokacin Xmas lokacin kilan maulidi ko lokacin cika-ciki mukan tabbatar da duk dabbobin da aka kawo sai mun tambaya in za a yi amfani da su ne saboda wannan buki na sallah ko wasu bukukuwa da ake yi in za a yi za mu ce to ba za mu ba da wannan antibiotic ba tunanin kai ya zanda cewa kafin a kai lokacin da za a yi amfani da dabbar bai sai ya fita cikin jikinta ba so in zai yi mutane da sauran asibitota da masu kula da gonaki su tabbatar da mutane sun laƙe sun bi ka'ida na amfani da dabba bayan an yi mata allura ko bayan an bata magani.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawali Bello Yahaya. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa ku tuna lafiyar ku ita ce jarinku. Mu huta lafiya.
Tuma Adalla yanzu kuma sai sakonin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email.
Yau filin zai fara ne da sakon Sani mai lenge-lenge Yalwa Yawuri. Mai cewa muna marhabin da samar da wani sabon nau'in sauro wanda bai dauke da kwayar cutar zazzabin cizon sauro wanda kasar Djibouti ta yi don yaki da sauran da ke dauke da cutar da fatan Allah ya sa a cimma nasara amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaren da Isu Makera Madattai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu mai aski ba da raka. Masu cewa salamun VOA Hausa daga nan jamhuriyar Nijar muna baiwa shugaban makwabciyarmu kasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu shawara ba wai umarni ba da cewa ya kamata ya canza shawara akan yunkurinsa na sake laulayo ma Najeriya wani sabon kunshin bashin da ya zarta har naira tiriliyan guda domin hakan tamkar kokarin shafa ma gwamnatinsa bakin fenti ne yake yi a idan Najeriya da ma duniya baki daya.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Ana kyautata zaton wani manzon Amurka zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau dinnan Alhamis yayin da ake ta kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da kungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon. Manzon musamman Amos Hochstein ya bayyana cewa ana samun ci gaba kan abin da ya kira tattaunawa mai ma'ana a wannan makon da jami'an gwamnatin Lebanon ciki har da kakakin majalisar dokoki na Nabi Berri wanda aminin kungiyar ta Hezbollah ne kuma mai tsaya mata. Yau Alhamis rundunar sojin Ukraine ta ce sojojin Rasha sun kaddamar da harin makami mai linzami mai tashi daga wata nahiya zuwa wata akan Ukraine. wanda idan aka tabbatar da faruwar hakan zai zama karo na farko tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine a farkon shekarar 2022.
Kuma su saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu, sai kuma da aka ce shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tayi gabatar da shirin, sai Baba Yakubu Makeri da ya kula da sauti kuma ya ba da umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu, ni Murtala Faruk Sanyinna, ke muku fata alkhairi, ma'assalam.